الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 23 ga watan Al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 22 ga watan 9 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa mutum ne ake bin sa bashi sai wani ya dauki nauyin biya masa wannan bashi shi wanda yake bin bashi ya yarda ya amince cewa wani zai biya shi shi wannan da ya dau nauyin biya ma wani bashi sai Allah ya masa rasuwa to yaya za a yi haka ne tambayar ku to wannan da Allah ya masa rasuwa bashin da yana nan kanshi a iya abin da ya bari na dukiya bayan an fitar da dawainiya ta jana'iza shine abin da ya shafi saya masa likafani da turaren da za a shafa masa da itace da tabarma kamar yadda ake sa su a nan to abinda zai biyo baya shine biya masa bashi kuma a cikin bashin da ake bin shi wanda za a fara fitarwa shine haƙƙin Allah in yayi sakaki game da fitar da zakka lokacin ta ya wuce to farko sai an lissafa an fitar da haƙƙin Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada fa dainul lahi ahqqu bil qada bashin Allah shi yafi cancanta game da biya a farko kafin a biya na bayan sa bayan an biya bashin Allah sannan sai a bincika suwa suwa suke bin shi bashi sai a lissafa a biya su ko da dukiyar da ya bari gaba daya za ta tafi a biyan bashi sai an biya ma mamaci bashi in dukiyar ta tafi gaba daya kuma ba a yi da biyan bashin da yake kansa to dole magadan shi su za su yi fafutuka su nema su biya ma mamacin su bashi kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda ya ma ɗansa Abdullahi wasiyar cewa inna mutu gidana na wuri kaza wanda ake kiran shi darul qada yace a saida a biya mun bashi in gidan kudin ya biya bashi fa lillahi alhamd yace in ko kudin bai yi da biya ba yace ka shiga dangi na a nema a hada a biya mun an gane ku kenan dan haka kenan abu da biyu shine biya ma mamaci bashi amma tare da cewa a yau mutane kawai a farko famar gado suke har ma wasu fada suke yomu muka ci masa bashin dan rashin da'a na wasu 'ya'ya ga mahaifa to sai an biya bashi, in an biya bashi gaba daya wani abu ya rage kuma sai a bincika shin ya bar wata wasiya na cewa a yi masa kaza a yi kaza. In ya yi wasiya to wannan wasiya akan zartar da ita a cikin sulusun dukiyar, ma'ana kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar. In wani abu ya rage sai a dawo a hada shi da wannan kashi biyu, in kuma wannan kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya bai yi sabai zartar da wannan wasiya, to daidai da dala a cikin wannan kashi biyu ba za a ɗauko ba a dada sai da yardar magada da amincewarsu. Sannan mataki na hudu bayan an zartar da wasiya shine abin da ya rage kuma za a yi maganar gado. To dan haka a takaice abin da muke so mu sani, in wani ya ɗauke nauyin biya ma wani bashi to wannan nauyi ya hau kansa. Kamar yanda kar mu manta bayani ya gabata a farkon musulunci, idan aka zo da gawa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya yi mata sallah, farko manzon Allah yakan tambaya gawar nan akwai bashi a kanta. Idan an bashi labarin cewa akwai bashi a kanta, manzon Allah sai ya ce shin ya bar abin da zai biya masa bashin. In ya bar abin da zai iya biya masa bashin, manzon Allah sai ya wuce gaba ya ma gawar sallah. Idan ku aka ce masa akwai bashi akan gawar nan, ya bar abin da zai iya biya masa bashin, aka ce a manzon Allah sai ya ja da baya sai ya ce sallu ala sahibiku, kuma dan uwanku sallah ni ba zan masa ba. Mecece hikima a nan domin tsawatar da jama'a game da hadarin bashi? To har aka kai wata rana aka zo da wata gawa, aka kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mata sallah. Manzon Allah ya tambaya akwai bashi akan ta, aka ce kwarai. Manzon Allah sai ya ja da baya ya ce ai ba zai masa sallah ba. Abu Qatada al-Ansari Allah ya kara masa yadda sai ce ya Rasulullahi huce kai masa sallah, na dau nauyin biya masa wannan bashi. Manzon Allah ya huce ya ma gawar sallah. Bayan wasu kwanuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye Abu Qatada shin ka biya masa bashin, ya ce a. Aka sake haduwa manzon Allah ya ce ka biya masa, ya ce na biya. Manzon Allah ya ce masa yanzu ya samu gunkwanci. To dan haka a takaice wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, abinda yake tabbatar mana halaccin wani ya daukan ya dauki nauyin biya ma wani bashi. Kuma haka hadisi ne ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda aka masa gani da wanda yake mawadaci to ya yarda ya amince da wannan gani da aka masa. Idan misali kana bin mutum bashi sai ya ce in ka yarda in hada ka da wane ya biya ka, wannan nan ku yana da wadata, kai yarda ka amince, to idan ya hada ka da shi ba maganar ka dawo kan na farkon in shi wanda aka maka gani ya kasa biya. Dan haka dai a takaice tunda ya riga ya dauki nauyin biya masa bashi, kuma shi wanda ya dauki nauyin biyan bashin Allah ya masa rasuwa, to bashin yana nan kanshi a bikiyar shi za a dauka a biya. Tambaya ta biyu, wato dan uwa ke cewa yanda ake kwaikwayon ladani a kiran sallah haka ake kwaikwayon shi a tada iqama, kuma ba tare da dadi ba tare da ragi ba? Kwarai haka ne, domin ita ma iqama kiran sallah ce, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadarsa baina kulli abanaini salatu, manzon Allah yace tsakanin dukkan kiran sallah biyu akwai sallah ta nafila. Al-adhanul awwal shine kiran sallah sananne wanda ake yin shi domin sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya shigo. Al-adhanu thani ita ce ta da iqama. Don haka kuma kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, iya abinda shi ladani ya fada haka zaka fada, ba zaka dada ba zaka rage ba. A inda za ku sha bamban da shi sai a wajen hayya ala sala hayya ala fala, kamar yanda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza qala almu'adhdhin Allahu akbar Allahu akbar qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ya ce idan ladani ya ce Allahu akbar Allahu akbar ɗayan ku ya ce Allahu akbar Allahu akbar sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah qala ahadukum ashhadu an la ilaha illallah ya ce idan ya ce ashhadu an la ilaha illallah ɗayan ku ya ce ashhadu an la ilaha illallah idan ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah ya ce idan ya ce hayya ala salah qala la hawla wa la quwwata illa billah wa idha qala hayya ala falah qala la hawla wa la quwwata illa billah wa idha qala allahu akbar allahu akbar qala allahu akbar allahu akbar wa idha qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah wajabat lahu aljanna manzo Allah yace duk wanda ya kwaikwayi ladani haka manzo Allah yace aljanna ta cancanta gare shi kenan kaga anan in yace hayya ala sala sai mu ce la hawla wala quwwata illa billah haka in yace hayya ala falah sai mu ce la hawla wala quwwata illa billah ba ma sha Allah la quwwata illa billah kamar yanda wasu suke fada wannan bai zo ba a sunna da hayya ala sala da hayya ala falah kai iya abinda zaka fada shine la hawla wala quwwata illa billah a karshe in yace la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah haka manzon Allah ya fada ba tare da dadawa ba tare da ragewa ba to haka a wajen ta da iqama iya abinda ya fada haka zaka fada an gane ko in yace qad qamatis sala sai ka ce qad qamatis sala fadar aqamaha Allah wa adamaha hadisi ne da'ifi bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen iqama in yace la ilaha illallah kai ma iya abinda zaka fada la ilaha illallah ba tare da dada wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma dada muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan duka ba mahallinsa bane iya abinda manzon Allah ya fada cewa idza qala almuadzin wa qulu misla ma yaqul ko kuma idza sami'tum almuadzin fa qulu misla ma yaqul manzo Allah yace in kun ji ladani na kiran sallah manzo Allah yace ku fadi kwatancin abin da ya fada tunda yace kwatancin abin da ya fada to ba maganar dadi ba maganar rai dan haka ita kaida duk abin da shari'a yazo ta zo da shi to anan ake bukatar mumini ya taka burki kar yayi gaba kar yayi baya domin shiga gaban Allah da manzansa haram ne inda aka tsida ka matsayinka na mumini nan ya zama wajibi ka tsaya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul fada'il kuma mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na fadula ta gaggauta wato buɗe baki cewa gaggauta buɗe baki da zaran an tabbatar da rana ta fada to sunna ne kuma yin haka shine ke kai bawa zuwa samun duk wani alkhairi a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira wanda daman bayani ya gabata sababin duk wani alkhairi a duran ƙasa shine tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bin sunnar manzansa sau da kafa duk wani bala'i da duk wani sharri da duk wani mugunta sababinsa a nan duniya da makomarsa lahira da makoma lahira shine saba ma Allah da saba ma manzansa dan haka malam ya zo mana da hadisin da ke tabbatar mana gaggauta buɗe baki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sakamakon masu gaggauta buɗe baki Allah zai hada su da duk wani alkhairi a nan duniya haka abu ko musu lahira Allah ya sanya mu a cikin su sannan sai malam ya ce wa ma yufdaru alaihi da abin da ya dace a yi buɗe baki da shi wanda kar mu manta hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin da Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin buɗe baki da maga kafin ya sallaci sallah ta magarba da zaran rana ta fada manzon Allah yakan yi buɗe baki sai yayi buɗe baki ya gama sannan yake tashi ya salla ta magriba kuma da mai yake buɗe bakin yace da maga in aka ce maga shine danyen da biyu ana sai yake cewa in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai samu ba magar da zai yi buɗe baki da ita to manzon Allah yakan yi da wato bushashshen da biyu idan bai samu ba bushashshen dabinan da zai yi buɗe baki da shi to manzon Allah yakan kunkwadi ruwa ma'ana bakin ruwa manzon Allah yakan yi buɗe baki da shi to wannan shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aikace amma hadisin da ya gabaci wannan hadisi na cewa in ɗayan ku zai yi buɗe baki falyufdir ala tamri yayi buɗe baki da dabino fa in lam yajid falyufdir ala ma in har bai samu ba dabinan da zai yi buɗe baki yayi buɗe baki da ruwa fa innahu tahuru domin ruwa mai matukar tsarki ne wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar fada hadisin bai tabbata ba amma ta fuskar aiki wannan ya tabbata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake don haka kenan anan abinda muke so mu gane sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin buɗe baki da danyen da bai kuma kamar yadda ya zo a wata riwaya yakan yi da wato dabino uku kenan in har mutum bai samu maga to sai ya samu danyen da bushashshen dabino in har bai samu bushashshen dabino to sai ya yi buɗe baki da ruwa sannan sai yake cewa wa ma yaquluhu ba'da ifdarihi da abin da ya dace mai buɗe baki ya faɗa na addu'a bayan gama buɗe baki addu'ar kwa kamar yadda ya tabbata shine manzon Allah yakan ce zahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabata al-ajru insha Allah wato kishirwa ta gushi jijiyoyi sun jika lada ya tabbata in Allah ya so ma'ana ladan mu na wannan azumi ya tabbata in Allah ya so to wannan ita ce iya addu'ar da aka sunnanta mana idan mun yi buɗe baki kenan ba kafin mutun yayi buɗe baki a in yayi buɗe bakin zai yi wannan addu'a waccan wanda ta zo na cewa Allahumma Allahumma laka suntu wa ala rizqika afdartu wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu amri sa'imi bi hifzi lisanihi wa jawarihi babu amri sa'imi bi hifzi lisanihi wa jawarihi anil mukhalafati wal mushatamati wa nahwiha ana abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kana yawm sawmi ahadikum فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم متفق عليه وعنه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه rawahu al-bukhari malam Allah ya ji kansa na fada wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na umarnin mai azumi game da kiyaye harshensa wato da dukkan gabbansa game da duk wasu abubuwa da suka saba ma shari'a sune al-mukhalafat abubuwan da suka saba ma shari'a wal mushatama wato da zagar juna da gaya ma juna bakaken maganganu shine yace wani hawi hada abin da yake kama da haka wanda a hakika wannan kuma shine azumi kamar yanda ka kame bakinka game da ci da sha to haka dole ka kame harshenka game da duk wasu maganganu waɗanda ba su dace ba yi da mutane ko faɗin bakar magana ko gulma ko zagi haka kuma sauran gabbai dole mutun ya kame su. Karka saki idaninka ka ringa kallon abinda Allah ya haramta maka, hannunka karka saki ka dafa abinda Allah ya haramta maka ka dafa, kafarka karka taka kaje inda Allah ya hana aje. Wannan yana karfafa idan mutun na azumi, tare da cewa wannan hani ne wanda yake gamamme sawa an mutun yana azumi ko baya azumi, dole ya kiyaye gabansa. Amma wanda yake azumi to hanin yafi karfafa a kansa. To shine anan malam yazo mana da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana yawm sawmi ahadikum, manzo Allah yace idan wato yinin azumin ɗayan ku ya kasance, ma'ana idan ɗayan ku aka wayi gari yana azumi, manzo Allah yace fala yabkut, wato kada yayi mummunar magana. Lafazin arrafasu asali a larabci shine alqabihu min alqawl, ko kuma kace alqawlul qabih, ma'ana mummunar magana, mummunar fada. Wanda lafazin arrafas yana daukan ma'anar kusantar iyali, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Mi Allah yake nihi da arrafasu a wannan aya? Shine kusantar iyali. Haka a can fadarsa alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Fala rafatha, in mutun ya dau harali da hajji ko umra, ba maganar kusantar iyali, kuma duk wata mummunar fada bata dace da shi ba. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatuhu ummu. Manzo Allah yace duk wanda yayi hajji ya gama falam yarfus, bai yi ba wata mummunar magana, zagi ko fadin bakaken maganganu da abin da yake kama da haka, walam yafsuk, bai yi rashin da'a ga ubangijinsa. Manzo Allah yace raja'a ka yaumi waladatuhu ummu, zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, ma'ana Allah ya wanke shi game da duk wani datti na zunubi a sababin wannan haji ne. To shine anan yace idza kana yawm sawmi ahadikum, idan yinin azumin ɗayan ku ya kasance, ma'ana idan ɗayan ku aka wayi gari yana azumi, manzo Allah yace fala yarfus, wato kada yayi wata mummunar fada. Haka kuma kada ya kusanci iyalinsa, domin kusantar iyali baya halatta ga mai azumi. Wala yaskhab, manzo Allah yace kuma kar yayi wata hayaniya, duk wani abu wanda yake na hayaniya na rikici ba naka bane ba. Idan aka ce as-sakhab shine wato daga murya, to dan haka in aka ce fala yaskhab, abinda ake nihi ma'ana kada yayi wata hayaniya, wata sha'insha. Manzo Allah yace fa in sabahu ahadun, in har aka samu wani dan rashin tunani da lura ya nemi wato zage juna da shi, an gane ko, ma'ana wani ya zage shi, shine yace fa in sabahu ahadun, in wani ya nemi zage juna da shi, auqata lahu, ko ya nemi fada da shi, manzo Allah yace fal yaqul, ya fada masa inni sa'im inni sa'im, ni dai mai azumi ne, ni dai mai azumi ne, haka zai fada. To fadar inni sa'im zai fada ne a fili, kowa ya ji, ko kuma a zuciyar shi zai kunshe inni sa'im. Wasu malaman suka ce a zuciyar shi zai fada inni sa'im, domin ya fada a zuciyarsa kenan ya tabbatar da cewa shi dai irin waɗannan al'amurra ba su dace ba ga mai azumi. Amma tare da cewa zahirin hadisi abinda yake tabbatarwa a fili zai fada, micece hikima a nan da manzon Allah ya ce fal yaqul inni sa'im, wato dan ya kare izzash, kar a ga cewa ya kaskanta ne, ya kasa rama abinda aka masa. Saboda in ka ce masa inni sa'im, to anan zai tabbatar da cewa abinda ya maka, zagin da ya maka, ko fadan da ya nema da kai ba dan ka kasa bane ba, a kasancewar kana azumi ne, mai azumi ko bai dace ba da shi wannan al'amari. Kaga anan kenan kana matsayin ka na aziz, ma'ana mutum wanda yake mai daraja mai buwaya, ba kaskantacce ba. Kaskancin ka kaskanta kai ne ga Ubangijin ka, domin shi ya hana ka wato biya ma duk wanda ya nemi zagin juna da kai ko ya nemi fada da kai alhali kana azumi. To dan haka wannan hadisi a takaice yana nuna mana duk wasu miyagun maganganu da duk wasu ayyuka marasa kyau to basu dace ba da mai azumi. Shine anan yace idza kana yawmu sawmi ahadikum, idan ɗayan ku wato ya wayi gari yana azumi, manzon Allah yace fala yarfus, wato kada yayi wata mummunar fada ko kuma kar yayi wani mummunan aiki, kina yana daga cikin mummunan aiki kusantar iyali. Wala yaskhab, manzon Allah yace kar yayi wata hayaniya, duk wani rikici da wani ihwace ihwace duka ba naka bane. Sai yace fa in sabahu ahadun, in har wani wato ya zage shi kenan ya nemi zagin juna da shi, auqata lahu, ko ya nemi fada da shi, manzo Allah yace fa ya kul, ya fada masa inni sa'im, ni dai mai azumi. To dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana ashe azumi bai takaita ba ga barin ci da sha. In aka ce azumi kamar yanda ka kame gabarin ci da sha, to dole dukkan wasu gabbanka wato ka kame su, idan ka karka sake shi ka kalli abinda Allah ya haramta maka kallo, hannunka karka dafa abinda Allah ya haramta maka dafawa, kafarka karka taka kaje inda Allah ya haramta aje, harshenka ka kame shi gabarin yin ƙarya da yi da mutane da maganganu waɗanda suke na batsa da gulma da duk abin da bai dace ba. Kamar yadda malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada'a qawla zuri, manzon Allah ya ce duk wanda bai daina faɗa ta ƙarya, wal amala bihi, da yin aiki da ita, a wata riwaya an samu ziyada wal jahala, wato da wauta. An gane ko menene wauta? Shine irin abubuwa abin da ya shafi kamar fadin bakaken maganganu da zagi da fada da jama'a, shine yace wal jahala, wato da wauta. Abin da yake nihi da jahala anan wauta ba jahilci kishiyar ilimi ba. Kamar yana can Ubangiji Ta'ala yake cewa innamat tawbatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalati thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Abinda Allah yake nihi da jahilci a wannan aya shine wauta, domin duk wanda ya saba ma Ubangijinsa to ya zo da wata wauta. An gane ko? Ko malami, an gane ko? Ba ana nihi jahilci kishiyar ilimi ba. To shine anan yace wal jahala, wato da wauta. Manzo Allah yace fa laysa lillahi hajatu fi an yada'a qa'amahu wa sharabahu, Allah ba shi da buƙatar barin cin abincinsa da daina sha da yi, Allah ba ya da buƙatar haka. Me Allah yake, me Allah zai yi da kamewa da bawa zai yi ga barin ci da sha kadai, amma harshensa bai kame ba game da fadin baƙaƙen maganganu da zagi da yi da mutane. Duk wanda azuminsa ya takaita kawai ya daina ci ya daina sha amma bai kiyaye gabbansa ba, to Allah ba ya da buƙatar wannan azumi nashi. Ma'ana Allah ba zai sakauta masa da lada akan wannan azumi, duk ladan azumin ya zubar da shi, saboda a hakika bai yi azumi ba. Kamar yanda ya zo a hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'imi hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-'atash, manzo Allah yace da yawa mai azumi iya rabansa game da wannan azumi nashi shine yunwa da kishiruwa kawai shine iya rabansa, amma ladan azumi ba shi da shi abun Allah subhanahu wataala. Me yasa? Saboda kawai ya takaita azuminsa akan daina ci da sha, amma bai kame ba game da ƙarya da maganganu na banza da yi da mutane da gulma da annabi manci bai kame ba, haka idanunsa bai kame ba game da kallon abin da Allah ya haramta masa, don haka Allah baya da buƙatar azuminsa. Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafinsa mai suna Al-Wabil As-Sayyib yake cewa as-sa'im huwa allazi samat jawarihu anil athar, yace mai azumi a hakika wato shine mutumin da gabbansa suka kame game da aikata ayyuka na laifi. An gane ko wannan shine mai azumi a hakika, mutumin da in yana azumi to dukkan gabbansa ya kame su game da ayyuka waɗanda suke na ɗaukan zunubi. Idansa ba zai kalli abin da Allah ya haramta masa, harshensa ba zai yi ƙarya ko ya faɗi wata baƙar magana ko ya yi zagi ko ya yi da mutane ko ya yi wani annamimanci, gaba ɗayan gabbansa ya kame su. Shine ya ce walisanuhu anil kadhibi wal fuhshi wa qawli zur, ma'ana ya kame harshensa game da ƙarya da maganganu waɗanda suke na banza. Sai ya ce wa batnuhu an al-ta'ami wash-sharabi, kuma cikinsa wato ya kame shi gabarin saka masa ci ko sha. Wa farjuhu an al-rafasi, gabansa wato ya kame shi gabarin kusantar iyali. Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya ce fa in takallama lam yatakallam bima yajrahu siyamu, in har zai yi magana to baya magana game da abin da zai illanta azuminsa, duk kalimar da zai fitar da ita sai ya auna, sai ya tabbatar da cewa wannan kalima ba za ta yi masa illa ga azuminsa. Sai ya ce wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu sawmahu, in har zai aikata wani aiki to baya aikata aikin da zai bata masa azumi. Ibn al-Qayyim ya ci gaba da faɗa cewa fa yakhruju kalamuhu nafi'an salihan, don haka zaka ga zancensa wato zance ne wanda yake na ƙwarai mai amfani. Sai ya ce wa kazalika a amalu, haka zaka ga ayyukansa ayyuka ne na ƙwarai. Sai ya ce fa hiya manzilatur ra'ihati allati yashumuha man jalasa hamilal misk, wannan matsayinsa matsayin mutumin da ke shakar kanshi idan ya zauna da mai sayar da albiski. Yace kazalika man jalasa sa'ima, haka duk wanda ya zauna da mai azumi in tafa'a bi mujalasatihi, zai amfana game da zama da mai azumi. Wa amina fiha min az-zuri wal kadhibi wal fujuri wal dhul, kuma zai amuntu game da ƙarya wato da lalaci da zalunci. Dan haka dai a takaice yana mana bayani ne game da wannan faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan in aka ce azumi kar mu manta, kenan bayani ya gabata. Azumi yana da rukunai guda biyu. Rukuni na farko shine kudurta niyya ta azumi a cikin zuciya, kuma wannan niyya ka tsarkake ta dan Allah, ma'ana kana yin wannan azumi ne da nihin neman sakamako a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Rukuni na biyu kenan mutum ya kame gabarin ci da sha wato da kusantar iyali tun daga ketowar alfijir har izuwa fadawar rana. To sai dai bai takaita ba akan kamewa gabarin ci da sha da kusantar iyali, kenan dole ne mu kame gabbanmu game da aikata duk abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta, ba kallon abin da Allah ya haramta mana kallo. Hannunmu kar mu dafa abin da Allah ya haramta mana mu dafa, kar mu zalunci wani. Kafarmu mu kame ta kar mu je inda Allah ya hana a je. Halshenmu mu kame shi ba maganar ƙarya, ba maganar yi da mutane, ba maganar zagi, ba maganar gulma, ba maganar baƙaƙen maganganu. Iya kawai abin da ya lazimci mai azumi yawaita ambaton Allah. In har magana ta kama to ka tsaya ka auna wannan kalima da zaka faɗa, in ka tabbatar da wannan kalima in ta fito za ta illanta azuminka to ka kame harshenka, wanda wannan shine daman makasudin shar'anta mana azumi, domin azumi ya sa mu fa'idanci attaqawa. In aka ce attaqawa shine tsara dokokin Ubangiji subhanahu wataala, iya abin da yace mu yi mu kwatanta bakin gurgurdan iko abin da ya hane mu hannu a fadarsa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai ku san da cewa an farlanta muku azumi tamkar yanda aka farlanta ma wanda ke gabaninku na al'ummu, sai yace la'allakum tattaquna, dan ku kare kanku game da azabar Allah. Kare kai game da azabar Allah yana kasancewa ta hanyar kwatanta umarnin Allah subhanahu wata'ala iya abin da yace muyi, abin da yace mu daina mu daina, wanda kuma shi azumi makaranta ce. Duk wanda yayi kokari ya kiyaye dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala a tsawon wannan wata guda, to wannan zai zame masa al'ada da dabi'a, zai iya kiyaye kansa game da duk abin da ya shafi abubuwan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta. Kenan in ka saba yin wannan kawaici da kame harshenka a cikin wannan wata, to insha Allah Allah zai maka dace. Kenan a sauran watanni 11 zaka iya kiyaye harshenka, ka iyaye ganinka da sauran gabbanka. Babu fi masa'id min as-sawm. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وعن لقيد بن صبرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبه جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه. Wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wasu mas'aloli na azumi. An gane ko mas'aloli ne daban-daban, malam ya tattara su a ƙarƙashin wannan babi. Shine ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa idza nasiya ahadukum. Manzon Allah ya ce idan ɗayan ku ya manta alhali yana azumi fa akala ya ci wani abinci au shariba ko ya sha wani abin sha, manzon Allah ya ce falyutimma sawmahu, wato ya ci gaba da azuminsa, ma'ana ya cika azuminsa. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, ya san da cewa kadai Allah ne ya ciyar da shi kuma shi ne ya shayar da shi. Hadisi ne muttafaqun alayhi, wanda kar mu manta bayani ya gabata rukuni na biyu daga cikin rukunnan azumi, ko mu ce gimshiki na biyu daga cikin gimshikan azumi, kamewa gabarin ci da sha da kusantar iyali tun daga ketowar alfijir har izuwa fadawar rana. To idan mutum yana azumi sai ya manta ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha, kaga wannan ko ya ci karo da azumi, to amma shi ya aikata ne akan mantuwa. Manzo Allah sai ya ce mana falyutim masawmuhu, ya cika azuminsa, ma'ana ya ci gaba da azuminsa. Sai ya ce mana fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, ya san da cewa Allah ne ya ciyar da shi kuma shi ne ya shayar da shi. To in da gangan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha, menene hukuncin azuminsa? Ya bata azuminsa in dai akan ganganci, domin ita mantuwa Allah baya kama mu da ita, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan addu'a da muminai suka yi, wanda Allah ya hakaito mana a aya ta ƙarshe a cikin ayoyi na ƙarshe a cikin suratul Baqara. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Muminai suka ce, ya Ubangijin, la tu'akhidhna, kada ka kama mu da laifi, in nasina, in har mun manta mun aikata abinda bai dace ba a aikata, aw akhtana, ko muka kuskure muka aikata abinda bai dace ba a aikata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana Ubangiji ta'ala da kansa yace kada a jami wannan addu'a, wannan roƙo naku, Allah yace na karɓa mu. Duk abinda kuka aikata akan mantuwa ko akan kuskure, Allah yace na yafe mu. Kamar yanda a cikin suratul Ahzab yake cewa, wala junaha alaikum fima akhta'tum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum, ba laifi akan ku game da abinda kuka kuskure, ma'ana duk abinda kuka yi akan kuskure, Allah yace babu laifi akan ku. Haka hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ke faɗa, inna Allaha tajawazani an ummati ala khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi. Ubangiji na ya ma al'umma ta rangwame kuskure da mantuwa da abinda aka tursasa mutum. Duk abinda mutum ya aikata akan kuskure ko akan rashin sani, ma'ana shi wannan akan mantuwa, ko kuma abinda aka tilasa shi ya aikata, Ubangiji ta'ala ya yafe masa. Don haka anan sai ka ɗauka duk wanda yake azumi, in ya ci ko ya sha akan mantuwa, ko kuma aka tursasa shi aka dura masa wani abu, ko aka tursasa shi aka ce in bai ci ba za a fitar da rayuwarsa, to anan in ya ci azumin shi yana nan, ba abin da ya illanta azuminsa, sai ya ci gaba da azuminsa, Allah ne ya ciyar da shi kuma shi ne ya shayar da shi. Wannan shine faɗa ta jumhurin malamai, cewa ci ko sha ga mai azumi akan mantuwa baya bata masa azumi, azumi ne ingantacce sai ya ci gaba da azuminsa. Sabani ga Malikiya, al-Imamu Malik Allah ya ji kansa, sun tafi akan cewa da yace fal yutimma sawmahu, suka ce ai anan abinda ake nihi ai fal yutimma imsakahu, wato sai ya ci gaba da rukun baki. Amma suka ce azumi ya baci, suka ce anan da manzo Allah yake, suka ce wannan daidai ne yake, suka yi kiyasi suka ce mutumin da ya bar rukuni daga cikin rukunnan sallah, kaga anan dole sai ya sake sallah. Kamar misali mutum yayi sallah ya manta a raka'a ta farko ko ta biyu, ko kuma a raka'a ta uku ko ta hudu sai ya sujada daya, bayan ya salamce daga sallah sai ya tuna ashe shi a wannan sallah da ya hayya tashi ya tafi ashe shi ya bar sujada daya, suka ce anan dole sai ya sake sallah. To haka suka ce shi ma ai kamewa ga barin ci da sha, suka ce wannan ai rukuni ne na azumi, duk wanda ya ci ko ya sha yana azumi, ko akan mantuwa ne, suka ce dole sai ya rama wannan azumi. To sai ga wata riwaya ingantacciya a cikin wato al-mustadrak na al-hakim an-naisaburi, manzo Allah yake cewa man afdara fi ramadana nasiyan fala qada'a alayhi wala kaffara. Manzo Allah yake duk wanda a cikin wata na Ramadan ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha akan mantuwa, manzo Allah yake fala qada'a alayhi, babu ramuwa akan sa, wala kaffara, balantana kaffara, ba maganar ramuwa ba kafara. Kaga wannan nassi ne wanda ya ruguza dukkan wani tawili da suka yi, kuma in suka bambanta suka ce in azumi ne na nafila ba maganar ramuwa, in azumi ne na farilla dole mutum ya rama, to wannan nassi ne sai ya ce man afdara fi ramadana nasiyan fala qada'a alayhi wala kafara, duk wanda ya ci abinci ko ya sha wani abin sha a cikin wata na Ramadan akan mantuwa, manzo Allah yace ba maganar ramuwa akan sa, balantana kaffara. Hadisai sun wuce a lissafa akan wannan mas'ala, kuma koda so nawa mutum zai ci a wannan yini, ko so goma ka ci akan mantuwa, kawai azumin ka zaka ci gaba da shi. Kamar yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda hadisi yana cikin al-musannaf na Abdul Razzaq As-San'ani wani mutum ya zo gun Abu Huraira Allah ya yadda da shi sai yake ce masa na wayi gari ina azumi sai na manta na ci abinci yaya matsayin azumi na yake Abu Huraira sai ya ce masa la ba'asa aqa amaka Allahu wa sadaka yace ba laifi ci gaba da azuminka Allah ne ya ciyar da kai kuma shine ya shayar da kai yace ana nan sai na manta na shiga gun wani hallo sai na ci abinci Abu Huraira yace la ba'asa aqa amaka Allahu wa sadaka yace ba laifi ci gaba da azuminka dai Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai yace haka nan ba da jima'a ba kuma na shiga gun wani hallo na ci na sha Abu Huraira sai yake cewa innaka rajulun lam tata'awwaj siya yace lalle dai kai wani mutum ne wanda baka saba yin azumi ba inda ka saba yin azumi yaya za a yi a cikin yini ɗaya har ka ci abinci so uku akan bintuwa to wannan hadisi yana tabbatar ko so nawa ka ci in dai akan mantuwa ne to zaka ci gaba da azuminka wannan ci da sha Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai haka hadisi ne ingantacce yana cikin musnad na al-Imam Ahmad akwai wata yantacciyar baiwa ta wata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo abinci a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ci sai bayan ta ci ta koshi sai ta tuna cewa kash ashe azumi nake a lokacin nan zuliya daini sai yake cewa al'ana ba'da ma shabiti bayan kin cikin koshi zaki tuna zaki ce azumin kike manzo Allah sai yace da ita atimmi saumaki fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayki manzo Allah yace ci gaba da azuminki wannan ci da kika yi arziki ne na musamman Allah ya koro miki don haka dai a takaice wannan hadisi yana tabbatar mana idan mai azumi ya ci ko ya sha akan mantuwa to ya ci gaba da azuminsa Allah ne ya ciyar da shi kuma shine ya shayar da shi kuma babu bambanci tsakanin azumi na farilla da na nafila ba ramuwa akan sabalangana kafara waɗanda suka bambanta babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bambanta cewa in azumi ne na nafila ba maganar ramuwa amma in na farilla ne dole mutum ya rama wannan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi na biyu a baban hadisin Laqit ibn Sabira Allah ya kara masa yadda na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace masa akdirni anil wudu'i ya rasulullahi ba ni labari game da arwalla ma'ana ba ni labari game da arwalla kenan farillanta da sunnoninta yaya ake yin ta qala sai manzon Allah yace masa asbigil wudu'a manzon Allah yace masa ka cika arwalla lafazin asbig an ciro shi ne daga al-isbag al-isbag bi ma'ana wato wannan al-itimam shine cika abu kamar yadda Allah yake faɗa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ubangijinku shine ya cika ni'imominsa akan ku ni'imomi waɗanda suke mabayyana da waɗanda suke koyayye in aka ce isbagul wudu cika arwalla shine zawwa da farillanta da sunnoninta ma'ana ka kwatanta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar shine yace asbigil wudu'a ka cika arwalla wanda sakamakon duk wanda ya cika arwalla bayan cika wannan arwalla yayi addu'a wanda ake yi a ƙarshen arwalla shine wannan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin umar allah ya kara masa yadda kamar yadda ya rawaito daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam za a buda masa kofofin aljanna guda 8 a ranar kiyama sai ya zaba ya darje duk wanda ya cika arwalla ya kwatanta kamar yadda manzon Allah ya koyar kuma a ƙarshen arwallar sai yi wannan addu'a to shine anan yace asbigil wudu'a ka cika arwalla manzon Allah yace wa khallil bainal asabi ka tsatsefe tsakanin yatsotsi na hannu da na kafa, ma'ana tsakanin yatsotsinka kai kokari ka tsatsefe ko ina ka sa ruwa kenan. Shine yace wa khallil bainal asabi, ka tsatsefe wato tsakanin yatsotsinka, domin tsakanin yatsotsi mahalli ne wanda ruwa baya shiga da gaggawa. Shi kuma gama zahirin waɗannan gabbai da ruwa wannan wajibi, dan haka sai mutun ya sanya yatsotsinsa kenan ya tsatsefe. Shine manzo Allah yace masa wa khallil bainal asabi, ka tsatsefe tsakanin yatsotsinka. Sannan yace wa balig filistin sha, manzo Allah yace ka kai matuka game da shaka ruwa. An gane ko ka kai matuka, ma'ana ka shaka ya shiga da kyau. Sai yace illa an takuna sa'iman, manzo Allah yace sai dai idan ka kasance mai azumi. In kana azumi to karka kai gaya a wajen shaƙa ruwa, don kada wato ruwa ya wuce maka. Don haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana kai gaya a wajen shaƙa ruwa bai dace ba ga mai azumi. An gane ko in baka azumi, in kana arwalla, in ka shaƙa ruwa to so ake ka shaƙa da kyau ruwan ya shiga. Amma in kana azumi to karka kai gaya. Kenan duk wani abu wanda yake ko na kurkurar baki, in dai ka tabbata in ka kai gaya ruwa zai iya wuce maka to bai dace ba. In kuwa akan kuskure, ma'ana ka shaka sai ruwan ya wuce, to wannan kuma azumin ka yana nan domin kuskure ne. Ko kuma wajen kurkurar baki ruwa ya wuce maka, ko wajen asuwaki, iccen asuwaki maimakon ka zubar da shi sai ya wuce maka, to wannan duka wannan ba laifi, azuminka azumi ne ingantacce, zaka ci gaba da shi. Shine yace kenan wa balig filistin sha, manzo Allah yace ka kai gaya a wajen shaƙa ruwa. Yace illa an takuna sa'iman, sai dai idan ka kasance wato kana azumi. Al-Imamu Abu Dawud da Al-Imamu Tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi. Al-Imamu Tirmidhi na faɗa hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce. A takaice hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan hadisi na gaba, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yudrikuhul fajr, al-fajr na cin masa, wa huwa junubun min ahlihi, halin yana mai janaba, janaba kuma ta kusantar iyali. Aisha ta ce kuma yaga tasilu, sannan bayan ketowar alfijir manzo Allah sai ya yi wanka, waya su kuma ya wayi gari da azumi. Wanda wannan hadisi yana tabbatar da halaccin mai azumi ya wayi gari wato da janaba, wanda janaba ce takan samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma janaba ta kusantar iyali, kuma baya wanka sai bayan alfijir ya keto, kuma ya wayi gari yana azumi. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, farkon azumi shine ketowar alfijir. Dole menihin azumi in alfijir ya keto zai kame gabarin ci da sha da kusantar iyali, daga wannan lokaci ya ci gaba da azumi har akai fadawar rana. To anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana da janaba kenan, kuma yakan wayi gari yana azumi. Wannan janaba da ya kwana da ita, wankan sai bayan ketowar alfijir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. To wannan yana tabbatar da halaccin kenan mai azumi ya wayi gari da janaba sai bayan ketowar alfijir, sannan yayi wanka. Haka hadisi na gaba, hadisin Aisha da Ummu Salama Allah ya kara musu yarda, suke faɗa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusbihu junuban min ghairi hulum, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan wayi gari wato yana da janaba, kuma janaba ba ta mafarki ba, saboda mafarki bai dace ba da annabawan Allah, domin wannan mafarki wasa ne da hankali da shaidani yake ma bawa. Su ko annabawan Allah da manzanni, Allah ya sanya garkuwa da shamaki tsakaninsu da shaidani. Irin wasannin da shaidanu suke yi da mu ba sa yi da annabawan Allah. Shi ko irin wannan mahulki da mutum yake yi, mahulkin yana tarawa da mace, to wannan galibi shaidani ne yakan yi wasa da hankalinsa. To dan haka shine anan wato Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusbihu junuban, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan wayi gari halin yana da janaba, min ghairu hudu, kuma ba ta mafarki ba kenan, dan ta karfafa mana janaba ta kusantar iyali, thumma yasum, sannan manzon Allah kuma ya wayi gari da azumi. Wannan hadisi ne muttafaqun alai, tare da cewa akwai hadisi ingantacce wanda yana cikin sahihu Ibn Hibban da musnad na al-Imam Ahmad, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa duk mutumin da ya wayi gari da janaba to ba zai yi azumi ba, in dai ka wayi gari da janaba to ba maganar yin azumi, dole kenan menihin yin azumi yayi wanka kafin ketowar alfajir. Sai dai Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi kanshi ya dawo daga kan wannan hadisi nashi da fatawar da yake badawa lokacin da yaji matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tabbatar da cewa su da yawa manzon Allah yakan wayi gari da janaba, janaba ta kusantar iyali, sannan manzon Allah sai bayan ketowar alfajir yayi wanka kuma ya wayi gari da azumi. Da haka kenan anan kenan mai azumi yakan wayi gari da janaba sai bayan ketowar alfajir kenan mutun yayi wanka, amma in janaba ta mafarki ce wannan daman ko a cikin yinin ko da rana mutun yayi mafarki, mafarki baya bata azumi, an gane ko, mafarki baya bata azumi, sai dai kawai iya abin da yake wajibi a kansa yin wanka idan manini ya fita, amma baya daga cikin abubuwan da ke bata azumi. Wanda haka ta kaice wannan mas'aloli ne kenan wanda malam ya tattara su a karkashin wato wannan babi. To haka yana daga cikin irin waɗannan mas'aloli shine abin da ya shafi wato yin kahu ga mai azumi, kamar yadda shi ma ya zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ma mai azumi kamar yadda yake cewa afdar al-hajim wal mahjum, wanda yake mai kaho da shi wanda aka masa kaho, manzon Allah ya ce gaba ɗayan su sun karya azuminsu. To anan malamai sun yi maganganu da dama akan wannan hadisi, wasu sun tafi akan cewa hadisi ne mansukh domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana da azumi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka yi masa kaho. Dan haka dai a takaice akan wannan mas'ala akwai maganganu da dama, magana wanda take mafi kusa anan shi mai azumi bai dace ba yayi kaho, saboda fitar da wannan jini daga jikinsa zai iya janyo masa rauni, raunin da zai kai shi zuwa aji azumi. Shi kuma mai yin kahon babu amuntuwa game da wucewar jini zuwa makogoransa, saboda kaho da ake yin shi kenan idan an tsatsa ga jikin mutum akan kafa kaho, shi wanzamin kenan sai ya sanya bakin shi yana zuko jini, to bayye da amincewa game da wato wucewar wannan jini, don haka aka karhanta masa. Kenan haka shi wanda aka masa kaho, domin in an fitar da jini, fitar jinin yakan iya sababa masa rauni, raunin da zai kai shi zuwa aji azumi, wanda kamar yanda ake bada jini a yau, don haka in mutum yana azumi bai dace ba ya bada jini, saboda takan iya kasancewa wannan jini da za a ɗauka ya janyo masa rauni, raunin da zai kai shi zuwa aji azumi. Kenan sai ya yi hakuri in an sha ruwa ya je ya bada jini, amma in har ya kasance marar lafiya ne gashi a matsayi ana buƙatar wannan jini, to anan yana iya zuwa ya bada wannan jini domin ceto rayuwar wannan marar lafiya, ko da azumin nashi ya kare ya sababa masa karaya azumi, kenan azumi ɗaya ne da zai rama. Amma in dai kasancewar a iya kaiwa har bayan kenan a sha ruwa sannan ya je ya bada jini, to wannan shine yafi dacewa. Na insha Allahu ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.